Hukumar ta tafke a Remo Timothy a ranar Talata da ya gabata dauke da fasfot din tarayyar Najeriya da zuzurutun kudaden CFA da ya kai miliyan 80 da ta ce na jabu ne a hannunsa, kamar yadda babban kwamishinan hukumar custom ta kasar Ghana Alhaji Sidu Idrisu Idisa ya yi mini karin haske a tattaunawar da muka yi da shi a wayar tarho.
80 miliyon CFA one ne sai mun kama su yana ya bi ya doki abin ga moto shi da wani sun doki moto sun just cross border at an illegal place sai mun kama su mun duba akwai illegal CFA currency to yanzu haka muna cikin investigation.
Daga wani kasa ya fito ranka ya dade?
Well, ina rikan Nigerian passport yanzu haka mun, I mean definitely from the passport mun ce, I mean mutum Nigerian ne. Wai wani ne ya ba su ya zo ya buy one daga Ghana da wasi ma ya a in case kawo ya buy one ya muna trace one. Ya dai sa cikin abin da small bag ne zai cross inda officers na ba su suspect ba da ya wuce da su ya shiga cikin system na.
Malam Sharif Abdulsalam mai sharhi akan al'amuran yau da kullum ya jinjina wa hukumar custom bisa wannan nasara da ta yi wajen cafke mutumin, a inda yake cewa shigo da kudaden jabu a Ghana fana barazana ga tattalin arzikin kasar saboda farashin kayayyaki ya ringa tashi.
Yi kokari ne ka suka samu Allah ya taimaka musu su kai suka kama mutum. Hanyar da ya bi da kudin don yake barauni na hanya ce, amma daga cikin kokarin su da iya aikin su da patrol da suke shi dace sun kama shi da banga kudaje. Kuma kuna kana mun kawai ya kamata yau da kullum mu ta duban wayannan borders din da yake suna kusa da kasar mu, wanda yake so tare mutane na bi wata barauni hanya suna shiga da wasu abubuwan da yake na kudi wanda yake kamar fake misali wanda aka kama ko wasu kwayoyi da yake ka muna masala a kasar mu ko wasu makamai da yake ina kaima mutane na suna kashi da shi. To sai mu ce kamar alhamdulillah, amma wanga kudi kuma inda kuma shi kasar mu na Ghana kuma shi ko da wani masalan dai baya ka dai ba mu kasar mu. So tare kudi duka koda janiyo ne ko fake ne ni yawa cikin kasa kasa ba din da rashin sin kaya shi ba sin kaya ko neman abu a sai wasu kayan da ake bukata shi ba sun su yawa tun da yake nema ya fi adadin da ke cikin system nan shi ya bar kudin shi ya hau shi lead us into inflation.
Hukumomi a kasar sun bayyana cewa za su ci gaba da kare iyakokin kasar ga barin masu tsallake ta ba bisa ka'ida ba. Ibnu Yusuf Durana mai magana da yawun hukumar shige da fice a yankin wata kasar Ghana yayi gargadi ga masu shiga kasar da kudade masu yawa ba tare da sanin hukumomi ba.
In baka shiga da kudi da yawa, in ka declare then you are on your doing that at your own risk. Because in problem ya zo, in ka declare mun iya mu track problem ne. Amma in ka yi money laundering, sai problem ya zo kamar abin da ya faru daga aslawo. Zai kawo muna fici nan. Yasa kowane lokaci muna da advice na yan travelers kamar in zaka fita, in zaka shiga, in kana rika kudi da yawa, ka dai zo immigration ko customs an baka wani form ka declare. In ka declare ko wani assistance an baka wannan assistance sannan ka shiga kuka. In kana a fake currency kamar wanda aka kama aflawan da wannan dai law sun gana ba bai bada ko ka shiga da kudin fake kudi ba a bada hanya.
Hukumar custom din ta sanar da fara gudanar da bincike mai kwarin gaske akan wannan al'amari domin ajiye doka a mazaunin ta. Hamza Adam, muryar Amurka daga Kumasi, Ghana.